Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya zarci jihar Bondo da mudi wasu ayyuka da gwamnatin jihar Bondo ta aiwata kuma da gada sama da gwamnatin jihar Bondo ta shimfida wannan shi irin sun farko a shirin are maso gabacin Najeriya da wata katafariyar makaranta da ake kira Kushori Primary School da titi ne tsawon kilomita 20 ta fara cibiyar nan da Muhammad Limegina a jami'an Maiduguri da ake kira Muhammad Limi Center for the Sallani abin da shugaba Muhammadu Buhari ke cewa
the people of the north is here knows better than anybody, as they have mentioned it in several of the cities. In the south, somehow they believe that they have made their case.
Al'umma shi da arewa masa gabacin Najeriya sun sayar da magatar da su game da suke fada a wajen taro da yawa a shirya kudu masa yammacin Najeriya suna ganin cewa sun faɗi damuwansu kuma mun gaya shugaban su gaskiya lokacin da suke kokarin bata bututun mai kifayen da suke cikin ruwan sun shiga cikin teku mafi yawan su ba su iya noma ba.
Who are they hurting? Nigerians or their own people? Is there the common sense? Maybe they listen to that. But the problem is in the northwest. As I said, same people, same culture. We are going to deal with them. Or we are going to deal with us.
Shugaba Buhari ya ce su waye suke azabtarwa mutanen su ko kuma in Najeriya har ya kamata ku yi amfani da hankalin ku yanzu Maulin yana shirin aro masa yammacin Najeriya mutane al'adar su daya kabilar su daya amma suna azabtar da mutanen su zamu hukunta su ko kuma in ce zamu hukunta kanmu da nima daga shirin aro masa yammacin Najeriya nake a cewar shugaba Muhammadu Buhari shi ko gwamnatin jihar Bondo Professor Babagan Umar Zulum ce waye
Also lost 41 million private homes, more than 600
police and offices. Haram, Sulala Tawarin Shamagani, Yedda Review, the Commandida Jamutane, Yedda Million there, the officers she feared the Rishida, those as usual feared the Dupiara, the Makadu family commanded the Libya Dogumashad, Amaya Zahaka, Mangachanchi, Dengon Sugavankasa, Yadi Zamana Alamara, Ashura Gomna and Jarapo, no professor for Adana Umara Zulum, Shuko Matanaki Sugabanjania, Professor Aliu Sugaba, TYE.
Council, management, and staff and students of this university express our proper appreciation.
Yace a madadin dukkanin ma'aikatan jami'ar muna nuna godiyarmu ga shugaba Muhammadu Buhari dan shugaban kasa ya amince mana da fiye da naira biliyan 2 a shekarar 2017 don gina katanga da zai kewaye jami'an Maiduguri na kuma tambayi Dr. Muhammadu Indimin ko me sa shi gina wannan katafariyar cibiyar koyon karatu don cewa bai samu daman karatun boko ba
idan fa Borno ne ni kuma dan Borno ne kuma ka san na gina centers da yawa a America da Africa kuma kaji inda ƴan media suka yi ca a kaina don me ba zan yi a garin mu ba to shi abu da ba za ka yi Allah ne in ya ce kun komai sai ya yi amma ni ɗan adam ne saboda haka komai da lokacinsa kuma abin yana cikin zuciyata kuma yana da niyya tunda an ce inna ma amalun niyya saboda haka na yi niyya kuma na fara kuma na gama saboda haka ni ma wannan gudunmawa ca kenan wanda aƙalla mutum 20 za su amfana a wurin kafin shekara
ana gabda isowar shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya zuwa jihar Borno ne dai sai aka samu labarin cewa wasu mayakan Boko Haram sun dinga cilla rocket launcher cikin garin Maiduguri da hawunan rahoton ne bayanin cewa kimanin mutane hudu sun rasa rayukansu sakamakon tashin wannan rocket launcher yayin da guda biyu suka samu munanan raunuka wanda tun ya gazi ya rasu zuwa asibiti amma hakan bai hana isowar shugaban Muhammadu Buhari zuwa jihar Borno ba Haruna Daure biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.